Jama'a assalamu alaikum. A kwana-kwanan nan club din Chelsea da club din Manchester United na ta kokarin yin nasara ne musamman yaran coach Louis van Gaal waɗanda da kirsu ka danfi abokan karawarsu ganin kama wasanni takwas da club din Arsenal ya lashe a gasar zakarun da ta gabata ya samu ne daga wata yar tazara gefe guda kaɗan club din Nagoners dai ya taɓa rasa tara daga cikin ziyara goma da club din ya kai inda yayi da ro guda ɗaya kacal kuma da kere samu jefa ƙwallo fiye da sau ɗaya a lokaci guda duk da yake a lokacin ne suka sha kai har sau takwas club din Arsenal ya taɓa fuskantar makamancin haka a wannan kakar amma ya tsallake Arsene Wenger kuma na buƙatar kula da ɓangaren sa ne kawai bisa la'akari da ziyarar ƙarshen da suka kai a Manchester kafin ƙulla makircin faɗuwar club din United.